أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الله يرضى عليكم وانا مصلاتي عند مكتراتو أتكون اللتاتين رسالة kuma zamu dora daga inda muka tsaya insha Allah. Abinda zamu karanta Allah ya bamu lada akai, inda zamu yi kuskure Allah ya gafarta mana. Zamu tashi kan sabon babi da yake magana kan wanka. To shi dukkanin wanka da ake yi na ibada gabaki ɗayan shi iri ɗaya ne. Duk wani wanka da za a yi magana akai iri ɗaya ake yin shi. Koma wani irin wanka ne, an ce wannan dai za a yi wanka a ibadance, to siffan yinsa iri ɗaya ne, sai dai dalilan yinsa su ne suke bambanta. To wannan shi ne magana na farko a ciki. To sai malam ya ce babun fil gusli, wannan babi zai yi magana kan wanka. Ya ce amma duhuru, amma ka ga wanka ya duhuru a nan, shi kuma shi ma wanka yake ne. Mun fahimta ko? Wa huwa minal janabati, ana yin sa daga janaba. Wa minal haibati, ko kuma haila, wani fasu, ko kuma biki, wato katsewan jini na biki. Yace to sawa'un da dare suke wajen yanda ake yin sa a siffa. Fa in iktasara al-mutadahhir, idan shi wannan mai wanka zai takaita alal gusul, lokacin wankan nan sai ta kaita kawai a wankan kadai yayi, dunal wudu'i bai ma shigar da alola ba, to wannan ajza abu ya isar mishi, bi ma'ana ba sai kai alola a cikin wankan ba. Amma wal afdal, abinda yafi lahu gare shi an yi tawba shine yayi alola, ba da an yabda bayan ya soma bi gasli, da wanke ma bi farjihi aw jasadihi min al aza, da wanke kazantan da yake farjinsa ko kuma yake jikinsa min al'azala daga kazanta, to sai ya yi alola a daidai wannan lokacin kafin sai ya shiga wanka din. Shine sun mai tawabba'u sai ya yi alola, wudu as-salata, alola irin na sallah. To fa insha Allah, wajen alolan nan idan ya so ga salar rijlai ya kai har ga wanke kafafuwa, wa insha in ya so kuma akharahuma, ya jinkirta wanke kafa ila akhir guslihi, har zuwa ƙarshen wankan sai ya wanke abin nan, sai ya wanke kafa din. To wannan duka yayi. Sun mai yaga misu, bayan ya gama da alola, sun mai yaga misu ya dai hifil ina, sai ya tsoma wato hannunsa cikin ƙwaryan alola, wayar fa'uhuma, ya ɗago wannan hannun, gaira qabibin bihima shay'in, ba wai ya ebo ba, ba zai ebo komai ba, a'a zai tsoma hannun ne sai ya fito da su ba tare da ya ebo ruwa daga da hannun nan nashi ba. Sai yayi me, wa yukhallilu bihima usul sha'r ra'sihi, sai wato ya tsefe ko kuma ya shiga ya dora wannan hannun nasa, yana mai ciccuɗa usul sha'r ra'sihi, wato gashin kansa. Anan malamai suna cewa lokacin da zai, ana son duk wani wanka, ba ma wannan wanka na ibada ba, koda wanka za ka yi na al'ada, shine sauran wanka gabaki ɗaya. To ana son kafin mutum ya soma ibar ruwa ya sa a kan shi, ya tsoma hannunsa, sai ya zo ya cuccuɗanya kan shi da shi. Aka ce yana rufe kowace ƙofa da take buɗe. Saboda idan ruwan ne ka soma iba kana sawa, to wannan yakan kawo ciwo makai. To ana so na farko in ka soma hannunka na farko, sai ka cuccuɗanya kanka gabaki ɗaya da shi. To duk wani ƙofan gashi din na kanka zai rufe a wajen. To hakan nan koda ruwan sama ake yi, baka da lema, baka da wani abu, to iyaka abinda za ka yi, ruwan kafin ka shiga cikin ruwan, to ka soma cuɗanya kanka da shi, duk zai kulle wannan ƙofofin, ko ruwa ya doke ka ba za ka samu matsala ba. Yawwa, to wannan kenan. Shine yace zai tsoma hannunsa cikin wannan abun wankan shi, sai ya dago hannun ba tare da ebo ruwa ba, to sai ya ciccu danya usul ash'ar ra'asihi. To daga nan kuma fa summa yagrifu bihima, to kage can yagamisu nan kuma yagrifu. To nan sai ya kamfata bihima da wannan hannayen nan nashi, ya kamfaci ruwa ala ra'asihi, yana zubawa a kan shi yana mai wankewa. Salasa garafatin, wato kamfata guda uku, zai wanke kanshi sau uku. Gasilan lahu bihinna, yana mai wanke kan da wannan wato ebo ruwa da yake yi. Wataf'al zalikal mar'atu, hakan nan mamace za ta yi. Wataban ghassu sha'ar ra'siha, tana mai bubbuga gashin kanta wato domin ruwan ya shiga. Amma wa laysa alaiha hallu iqasiha, baya kanta a ce dole yau kuma sai ta warware kitsanta domin ta yi wanka. Ruwan da ta ebo so ukun nan in ta zuba, wato tana mai bubbugawa ruwan yana shiga har cikin kanta. To wannan kage ya gama da kanshi kenan, shine wanka. Summa yafibul ma, sai ya zuba ruwa ala shaqqihi al-ayman, a bisa tsagin jikinsa na dama. Summa ala shaqqihi al-aysari, ya gama wanke tsagin jikinsa na dama, sai ya koma kuma yayi a tsagin jikinsa na hagu. Waita da lafi, yana mai ciccu danyawa a daidai wannan lokaci, yana mai ciccu danya hannunsa bi isri sabbil ma'i, wato yana zuba ruwan yana cuɗanyawa. Hatta ya umma jasaduhu, har sai ya gama jikinsa gabaki daya. Wa ma shakka an yakuna al-ma'u akhadhahu min jasadihi awadahu, duk inda yake kokwanta ruwa bai kai ba ga jikinsa, to awadahu, sai ya dawo bil ma'i, da ruwan wanda lakahu, yana mai cuɗawa biyadihi da hannunsa. Hatta yu'iba jami'a jasadihi, har sai ya gama dukkanin jikinsa. To wannan kaga ya gama wanka kenan, shikenan kuma wanka din. Waita ba'u, yana mai bibiyan umka surratihi, wato ramin cibiyan shi. Wata ta halkihi, da kasan kasan wuyan shi nan haka, domin duk sai kai wankan ka wuce ruwa bai same shi ba. To yana mai bibiyan wannan wajen, yana mai wankewa. Wa yakhallil, yana mai tsitsefa sha'ar ra'sihi, sha'ar lihiyatihi, gashin geminsa. Wata ta janahaihi, da ƙarƙashin fuka-fukinsa, shine hammatan shi, duk ya tabbatar ruwa ya bidda wajen, yana wankewa. Wa baina alyataihi, da tsakanin wato mazannan shi, yana mai bibiyar ruwa a wajen, domin sai kai wanka gabaki daya ruwa bai bi nan ba. Ana son kowane lungu da saƙo na jikin ɗan adam mabayyani ya kasance an wanke shi. Wa rubghataihi, da kasan wato gwiwan shi. Wa tatarkubataihi, da ƙarƙashin wato abin nan nashi, cinyan shi gaba ɗaya. Wa asafila rijlaihi, da kasan wato tafin kafafuwan shi, duk ya tabbatar ya bi da ruwa. Wa yakhallilu, yana ne tsefe asabi a yadaihi, yatsun hannunsa. Wa yagsilu rijlaihi akhir zalika, ƙarshe kenan zai je ya wanke kafan shi gabaki ɗaya. Wannan shine abin siffa na yin wanka ɗin. A lokacin da yake yin wannan wanke kafan shi, yajma'u, yana mai tara zalika fihi ma, wajen wanke kafa, litamami guslihi wa litamami wudu'ihi, shine cikan wankan shi kuma da cikan alula. Ai, an ce in ya so ya bar wanke kafa sai a ƙarshen wanka, to zai bi wannan ya kasance shine ƙarshen wankan shi kuma shine ƙarshen alulan shi. In kana akhara gasluhuma, in ya kasance ya jinkirta wanke wannan kafa din. Wa yahzar, shine wanka ya kiyaye, an ya musa zakarahu, kada ya shafi azzakarinsa, fi tadallikihi, lokacin da yake ciccu danya jikin nan nasa. Ya kiyaye kada ya shafi azzakarinsa, bi ba'in kaffihi, da tafin hannunsa. Fa yin fa'ala zalika, to sai yana wankan gashi yana cikin wanka kuma sai ya zo ya shafi azzakarinsa da tafin hannunsa. Waƙan a wa'aba ɗuhurhu, sai ya aikata haka alhali bayan ya gama wato tsarkinsa, ya gama wanka ɗin. malam yace a adal wudu a sai ya dawo da alula wai masawfi imtida'i idan kuma ya shafa zakarin a farko ne fa wa bada ghusl mawdi'il wudu'i bayan kuma ya gama wanke dukkanin inda za a yi alula to fali marra ba'da zalika bi yadayhi ala mawdi'il wudu'i wato shi shafa zakarin ya zamanto kashi uku kenan lokacin wanka shi yasa daga farko aka ce zaka wanke farjinka ka wanke kuma dukkanin inda wannan najasa ya taba a jikinka a takeici ana so mutum ya wanke daga cibiyan shi zuwa gwiwan shi to in ya wanke wannan kafin ya soma ma wanka din zai wanke in ya wanke wannan to shikenan ya tsallake waɗannan ba zai sake dawowa ta kansu ba saboda in ya shafi azzakarin sa lokacin da yake yin wannan wanka zai dawo ya bibiyi dukkanin gabaɓuwan alula domin ba haka ba wato in koda ya gama wankan wannan wankan ba zai gaishi ga yin sallah ba saboda alulan cikin wannan wanka ya warware babu ita wannan alulan ta warware ko ba zai sallah da wannan wankan ba in ya taba azzakarinsa da tafin hannunsa bayan ya gama wanka ko kuma yana tsakiyan wanka domin yana tsakiyan wanka already ya riga ya gama da gabaɓuwa na alula to in yana tsakiyan wanka ne ya taba azzakarinsa to zai dawo da alulan da yake in ko bayan wanka ne ta ba zakarinsa to wannan alolan cikin wannan wanka da yayi ya riga ya wuce mun gane ko bi ma'ana ba zai yi sallah da wannan ba sai dai ya sake yin alola in kuma a farko ne to wannan babu komai zai dora ne kawai ya wuce to shine nan malam yace falimir raba da zalika biya daihi alama wabi iludu sai ya koma ya wanke gabaɓuwa na alula bilma'i alama yan bagi min zalika akan abinda ake bukata daga wannan amma wayan wihi a lokacin zai yi niyya na wa'annan alula ɗin saboda za a ɗauki matsayin cewa wannan alula ya warware wannan kuma shi ne ƙarshen wannan babi kage ya kawo shi bil ijaz wato a takaice yanda shi wanka yake kenan to saboda haka shi kuma wannan wanka kamar yanda muka faɗa iri ɗaya ne amma wanda suke wanka wanda yake yanda shi wankan yake na wajibi shine wannan na janaba da na haila da na nifasi dukkanin su iri ɗaya za a yi wanda in kayi din dai a waɗannan guda uku ne to ya ishe ka ya ɗauke maka alula za ka yi sallah da su gabaki ɗaya akwai kuma sauran wanka wanda suke na sunnoni akwai ma wanda suke ma na mustahabi gabaki ɗayansu amma in dai na ibadan ne da na wajibin da na sunnan da na mustahabin duk iri ɗaya ne duka da wankan mai shigowa cikin musulunci da wankan shiga maka da wankan ranar juma'a da wankan kaza da wankan kaza duk siffannan dai shi ne wato yanda ake yi sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an faɗa mana cewa abinda yake kai yake isan shi wannan wanka shi ne sa'i guda bi ma'ana muddinnabiyyi guda hudu kamar yanda yakan yi alola da muddinnabiyyi guda ɗaya to yakan yi wanka da muddinnabiyyi guda hudu to amma dai a takaice gabaki ɗaya ya danganta da yanda shi jikin ɗan adam yake yawa kaman in ka zo kaman irin wurarenmu nan mafi yawa ko ma a nan ɗin ne yanda ruwa yake shiga jikin wanda yake abin nan ya shafa mai da sauransu daban da yanda ruwa yake shiga jikin wanda shi kuma baya shafa mai akwai wanda shi baya shafa mai to ruwan da yake bukata wajen yin wanka yana da yawa fiye da wanda yake shafa mai mun gane ko to hakan nan kuma yanayin jiki kaga gaba ɗaya ka kuma yanayin lokaci ruwan da kake bukata a irin wannan lokaci na sanyi daban da wanda kake bukata a lokaci na zafi shi ma duk da akwai bambanci to duk za a kiyaye wannan shine zaka je na cewa ta'dilul ma'idil la qaidil wato iyakance ruwa karanta ruwa amma ba tare da an iyakance shi ba. In ni nace wannan zai ishe ni, watakila kai ko ba wannan ne zai ishe ka ba. To wannan dai amma dai ba a san almubazzaranci a koma menene. Kai da iyakacin wanda zai ishe ka. Wallahu a'lam, zamu kwana anan. Zamu tashi babi da yake magana kan cewa magobe insha Allah abinda muka karanta muka dace Allah ya bamu lada akai. Inda muka yi kusure Allah ya gafarta mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah.